بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر أشرنغ وتنصفر شكرا تدبو دليل خد أربعين دشدا بين هجر من زال الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 24 ga watan August shekarar miladiya 2024 wannan shine kasid na 73 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin as-sunna walafar al-imam Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan taki nashi yana da cikin wato littafai da suke tushen bayani manazarta don fahimtar aqidar magabata na kwarai aqidar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa Allah ya kara musu yadda da kuma tabi'ai da suka biyo bayan su da sauran mutanen kirki akwai tambihi akan wata gaba da muka karanta a darasi da ya gabata shine wani wata riwaya wadda Mala Aliyu namun mai zuma ya tambaya akai al-islam yazidu wala yanqus shine ko yawa wannan hadisi in muka tuna sayyidina mu'adh dan jabal ya kawo shi dan ishara zuwa ga istinbati da yayi akan wato gado ko cewa wanda ba musulmi ba idan ya mutu yana da magaji musulmi za a bai wa musulmin gado hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da wasu malamai lamba mai lamba shi assalam 187 ko haka ne da 87 an ga wajen Al-Islamu yazidu wala yanqus yawa shine Al-Islamu yazidu wala yanqus Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi to karin bayani game da fassarar sa bayan mun tashi nan Malam Mansur ya jo mun da sharhin Abu Dawud Aulul Ma'bud muka sake duba fassara cewa abinda yake nufi shi musulunci kullun karuwa yake baya raguwa kullun sai dai samu sabon fatu ya bude wani gari kuma koda an kwace wani gari daga gun musulmi to wannan bai nufin musulunci ya ragu su dai kafaran su ne suka ragu haka kullun musulunci karuwa yake ta fuskar samun sababbin musulunta suke shigan shi koda wani ya yarda ya bashi to ba raguwar musulunci bane shine ya ragu shi mutum shi wanda ya yarda kuma gane shine mana al-islamu yazidu wala yanqus musulunci kullun shi a cikin daukaka yake baya samun tawaya koda kaga tawaya to sai da ta shafi wani mutum ko wasu mutane amma ba ta shafin shi musulunci shine karin bayani game da ma'anar hadisin insha Allah wallahu alam to sai mu koma lambar tarjuma ta 997 ko ina ji shine zamu tashi inda مالن دنجنا ابو عاصم yake cewa haddathana abubakar ibn khallat qala haddathana abdul wahhab an khalid an abi kilaba an abil ash'ath an qad an ubad an ubadah ibn samit kenan anin nabi sallallahu alaihi wasallama nahwa yana ci gaba da kawo mana riwayoyi wato bayan da ya kawo wata riwaya ta farko na batu akan ma in asaba ahadun minkum haddan wanda yaje aikata wani zinubi wanda akwai haddi za a gaggauta mai da hukuma a mai haddi a nan duniya to lahira ba za a saki bincikar sa akai ba idan ko Allah ya sitirta shi ba a sani ba a nan duniya to kuma koda an sani ba a samu damar yi masa haddi ba kamar yadda muke rayuwa a yanzu to al'amarin shi na ga Allah in ya ga dama ranar alkiyama ya sa ai mishi wannan haddin ko wata azaba madadin haddin in Allah ya so kuma ya lilibe shi da rahamarsa Allah ka lilibe mu da rahamarka ga baki ɗayan mu to sai mallam yake ce mana wannan riwaya tana da hanyoyi daban-daban kuma ga alama shi malamin Ibn Abi Asim kun san yana irin ɗabi'a Imamun Nasa'i idan ga kawo wato wasu hanyoyi da danna maka ya karkata zuwa ga riwaya kaza kuma wannan yanzu riwaya Abu Kilaba an Abi Asma ita ce ta farko zuwa ga Ubada sai ya sake kawo wata riwaya daga Yahya shine Ibnu Walid Ibnu Ubadah Ibnu Samit zuwa ga kakansa Ubadah dan Samit wanda ma malamin shi ne sai kuma zai kawo mana riwayoyi daban-daban har guda hudu wanda suke nuna cewa ya karkata zuwa ga riwayan cewa Abu Kilaba ya karbo ne daga Abul Ash'af shine wannan kenan abin nan Shurahbil Ibnu Shurahbil As-Sana'ani Abul Ash'af daga Ubadah dan Samit wannan dai abu ne na masu illa na nasdar qutni ne suna sayi karantawa ko zamu muci wala da sana Abu Bakar ibn Khallad Abu Bakar Ahmad ibn Yusuf ibn Khallad shi kuma yace daga Abdul Wahhab Thaqafi kenan daga Khalid ibn Mihran Abu Al-Manazil Al-Hadha Khalid Al-Hadha shi kuma yace daga Abu Kilaba shine Bla ibn Jurm shi kuma yace daga Abu Al-Ash'as shine Shurahbil Ibn Shurahbil As-Sana'ani to shine mai riwaya daga Ubadah dan Samit na hawo irin wannan kokotankwacin sa wanda wannan yana cikin Sunan Ibn Majah kuma isnadin shi kyakkyawa ne a sharadin Muslim in banda malamin mai riwaya ya sake cewa wa haddathana Abubakar ibn Khallad shi dai wancan Ahmad ibn Yusuf din kenan qala haddathana Ibn Abi Adi wato Muhammad ibn Ibrahima ibn Abi Adi an Khalid shi dai Al-Hadha Khalid ibn Mihran an Abi Kilaba an Abil Ash'as to kaga yanzu daliban wato Khalid guda biyu kenan Abdul Wahhab Thaqafi na biyu kuma Ibn Abi Adi dukkanin su daga Khalid daga Abu Kilaba daga Abul Ash'af shima mithluhu irin wancan wannan shima Ibn Majah ya ruwaito shi isnadi ne sahihi wa haddathana Abu Bakar Muhammad ibn Bakarin sai kuma Muhammad ibn Bakarin ya ba mu hadisi shine Muhammad ibn Bakar ibn Rayyan Abu Abdullah al-Baghdadi wanda Muslim ya ruwaito hadisi daga gare shi da al-Imam Abu Daud shi kuma yace haddathana Abu Daud Abu Dauda wannan kamar da muka sha ambata an ka gansha wannan dabakar to shine Ibn al-Jarud kenan at-Tayalisi Abu Daud at-Tayalisi shi sunan shi Sulaiman Ibn Daud Ibn al-Jarud Sulaiman Ibn Daud Ibn al-Jarud at-Tayalisi ne Musnad shi kuma daga Shu'ba wanda dai aka sani Shu'ba Ibn al-Hajjaj babban malami an Wuhayb to kaga mutaba'a ta uku kenan Abdul Wahhab Thaqafi Ibn Abi Adi da kuma Wuhayb Ibn Khalid Ibn Ajlan shima an Khalid al-Hadha an Abi Kilaba an Abi al-Ash'af an Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallama mithluhu wannan ma isnadi ne tabbatacce kamar da kaga a cikin isnadin Abu Dawud Thalisi ya ruwaito shi a cikin musnadin sa haka na Ahmad dan Hanbali a cikin ainihin wato musnad din sa shi kuma ta hanyar Shu'ba zuwa ga Khalid al-Hadha din wannan mutaba'a ta uku kenan wa haddathana Mahmud ibn Khalid shine Abu Ali ad-Dimashqi ya da riwaya a cikin sunan Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah banda Tirmidhi shi kuma yace haddathana al-Firyabi malam Firyabi shine Muhammad ibn Yusuf ibn Waq al-Firyabi babba malamin shi kuma an Sufyana wannan Thauri ne ta iya yi waye zama duka bin ne tunda duka malaman sa ne amma dai abinda yake bayyana cewa Sufyan ath-Thauri ne shi kuma daga Khalid kaga yanzu mutaba'a ta hudu kenan daga Khalid al-Hadha daga Abu Kilaba daga Abul Ash'as daga Ubadah dan Samit zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tace riwayar al-Imam Muslim a cikin sahih din sa da kuma Tahawi a cikin Mushkil al-Athar to waɗannan mutaba'at din guda hudu sune suka sa aka fifita wannan hanya cewa Abul Ash'as shi a cikin wannan isnadi ya ruwaito daga Ubadah a fiye da riwayar da ake gani ta Abu Asma da kuma ta Yahya ibn al-Walid ibn Ubadah wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab malan ya sake cewa wa haddathana Abu Musa qala haddathana Muhammad ibn Khalid ibn Asma qala haddathana Nafi ibn Abdurrahman ibn Abi Nu'aym qala haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Habban an ibn Muhaybir an Abi Rufai' an Ubadah qala wannan isnadin daga Abu Musa shine Muhammad ibn al-Musanna zuwa ga malam Muhammad dan Khalid dan Asma al-Hanafi min rijal al-arba'a ne wannan shi kuma yace daga Nafi ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nu'aym, shi kuma yace daga Muhammad ibnu Yahya ibnu Habban, shi kuma yace daga Abu Muhaydhir shine Abdullahi ibnu Muhaydhir al-Jumahi, shi kuma yace daga Abu Rufai'in shine Mahmud majhuli ne wannan Abu Rufai majhuli ne, eh ba wancan nake tunani bane wannan, saboda ibnu Hibana ya kadaitu da wasaka shi, wanda mun sha magana akan irin wannan wasakawa wanda ibnu Hibana yake kadaituwa da ita. Shi kuma yace daga Ubada dan Samit din da yake nan, kala yace ushidu, ina shaidawa ko ashhadu, ina ba da shaida, la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadi, salloli guda biyar Allah ubangiji ya rubuta su ya wajabta su akan bayinsa, man jaa bihinna yawmal qiyamati lam yudayya minhunna shay'an istighfafan bihinna kana lahu inda Allahi ahadan an yudkhilahu aljanna, wanda duk yazo da a cikin aikin sa ya nemi cewa ya gabatar da sallolin nan guda biyar yadda aka umarce shi, lam yudayyi minhunna shay'an, bai wulakanta komai a cikin al'amarin sallah ba, istighfafan bi haqqihinna, ya zama wulakantawar ta fuskar ganin rashin darajar sallah ne, wato ko da an samu wani gibi ya zama gibin ba dan wulakanta sallah bane. Annabi ya ce wanda yayi haka sallallahu alaihi wasallam, jiman da Allah, kana lahu inda Allahi ahada, Allah ya dauko kan shi alƙawarin an yi dikhilahul janna, zai shiga da duk wanda yayi haka aljanna, wa man lam yati bihinna wa lam yakul lahu inda Allahi ahada, lam yakul lahu inda Allahi ahada, wanda bai zo da sallah cikakkiya ba to bai da wani alƙawari a wurin Allah sai yadda ta kaya kawai, in sha'a azaba wa in sha'a rahima, in Allah ya so zai masa azaba da adalcin Allah, idan Allah ya so zai mishi rahama da ihsanin Allah da kyautatawarsa da rahamarsa, Allah ka sa mu cikin rahamarka. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imamu Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Abi Shayba da Humaidi da Ahmad dan Hanbali da Abdurrazzaq As-Sana'ani duk sun ruwaito shi, haka nan Ibn Majah ya ruwaito shi ta hanya daban zuwa ga Muhammad ibn Habban da sauran dai malamai, hadisi ne tabbatacce, shi ma yana tabbatar da cewa wato sallah tana cikin ayyukan da ta tsirtar da mutum, ba imani ne kadai ke tsirtawa ba yadda su murji'a suke fara. Wa haddathana Abdul Wahhab ibn Najda qala haddathana Isma'il ibn Ayyash an Aqil ibn Mudrik an Luqman ibn Amir an Abi Rashid al-Hubari an Ubadah ibn Samit annahu qama fihim inda kanisati Muawiya fa haddatha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu. Abdul Wahhab ibn Najda shine malamin da ya ba mu wannan hadisi, ya ba malam ibnu Abi Asim wannan hadisi, sunan shi kenan Abdul Wahhab ibnu Najda Abu Muhammad, al-Imamu Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisin sa, shi kuma yace daga Isma'il ibn Ayyash, wannan dama shi ma Abdul Wahhab shi ma Shami ne, saboda haka babu matsala. Haka Aqil ibn Mudrik As-Sulami shi ma Shami ne, yana da hadisi a cikin Abu Dawud kawai. Luqman ibn Amir shi ma Shami ne, wannan isnadi ne Bashami, Luqman ibn Amir al-Awsari al-Himsi, sai yace Ar-Rashid an Abi Rashid al-Hubarani shine Akhdar ibn Hawd al-Shami, yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, Bukhari fa da hadisi shi a cikin Al-Adab al-Mufrad, shi kuma yace daga Ubadah dan Samit, saboda Ubadah dan Samit ya zo na kasar Sham, da haka babu mamaki ga isnadojin shi na mutanen Sham, yace qama fihim inda kanisatin Muawiyatu, haka ya kamata a karanta wajen na kan tara da kuskure, kama fihim inda kanisatin Muawiyatu, an akhara fa'ilin, Muawiya ya tsaya a gabansu kusa da wata coci a kasar Sham, fa haddatha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sai karantar da su hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man abadallaha la yushriku bihi shay'an, wanda duk ya bauta wa Allah ba tare da shirka ba, wa aqama as-sala ya tsaye da sallah, wa ata az-zaka ya bada zakka, wa sami'a wa ata'a ya ji kuma yayi biyayya, fa inna Allaha yudkhiluhu min ayyi abwabi al-jannati sha'a, Allah zai shigar da shi aljanna ta duk kofar da Allah ya so. Wa inna laha thamaniyata abwab, kuma ita aljanna tana da kofofi takwas. Wa man abadallaha la yushriku bihi shay'an, wanda ya bautata wa Allah ya ba tare da shirka ba. Wa ataz zakata, ya ba da zakka. Wa sami'a wa asa, yaji amma bai yi da'a ba. Fa inna Allaha min amrihi alal khiyar, Allah yana da zabi game da al'amarin wannan. In sha'a rahima wa in sha'a azzaba, in ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi. Al-Imamu Ahmad ya rawaito wannan riwaya, kuma isnadin ta rijalu hasiqat, in banda Aqil ibn Mudrik din can, shi ma Ibn Hibban ya wasaka shi, saboda malamai sun karba haka nan da hakuri. Kaga wannan yana ita ma sallah cikin ayyuka ne na imani, bayan ita kalmar shahada, kuma tana iya samarwa da mutum tsira, haka nan azumi, haka nan zakka, afwan, haka nan biyayya ga na gaba, wato Allah da manzansa da kuma shuwagabanni da sauran mazowa al'amura, wanda kuma ya saba ko dan yaya, to yana iya samun kanshi a cikin wata sawarwara wanda babu tabbas akan me zai faru. Allah ka tsare mu. Wa da sana Hurbatu ibn Khalid qala da sana Suhail ibn Abi Hazm, Hurbatu ibn Khalid al-Qaisi daga Suhail ibn Abi Hazm, ibn Abi Abu Hazm sunan shi Mihran. Qala da sana Thabit al-Bunani, Thabit ibn Aslam dalibin Anas din nan, an Anas ibn Malik daga sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Qala Anas yace, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-aya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da wannan aya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira, cikin suratul Muddathir. Allah shi ya cancanta a ji tsoransa, kuma shi ya cancanta ya gafara. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya ce, ana ahlun an uttaqa, ni ne na cancanci a ji tsorona. Wala yushraka bi shay'a, bi gairi, kada a yi shirka mini wani da koma bayana. Wa ana ahlun liman ittaqa, alla yushraka bi ghairi an aghfira la, ni kuma ni na cancanta na yi gafara, na yi rahama ga wanda ya ji tsoro na bai yi shirka da ni ba. Wannan isnadi ne da'ifi saboda raunin Suhail ibn Abi Hazm. Ibn Majah ya rawaito shi da Abu Ya'ala da Tirmidhi da Ibn Majah ila ta hanyoyi daban-daban. Wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Abu al-Ahwas an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Salama ibn Nu'aym al-Ashja'i wa kana min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma daga Mala Abu Bakar ɗan gida Abu Shayba kenan, shi kuma yace daga al-Ahwas shine Salam ibn Sulaym al-Hanafi al-Kufi, shi kuma daga Malam Mansur wato al-Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah al-Sulami, shi kuma daga Hilal ibn Yasaf al-Ashja'i, shi kuma daga Salama ibn Nu'aym al-Ashja'i. Wannan sahabi ne mutumin Kufa, da shi da babansa Nu'aym al-Ashja'i duka sahabbai ne. Malam yace wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama, qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzo Allah yace innama hiya arba'un, abubuwa ne guda hudu. La tushriku billahi shay'an, kar kuwa Allah shirka komin kankantarta. Wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq, kar ku sake ku kashe wani rai da Allah ya tsare ran sai da haki, wato sai yayi abinda ya tabbata a shari'ance cewa an yi irin shi kisa ne. Ya zama yayi kisan kai, ko yayi ridda, ko yayi zina yana da aure, to waɗannan suna iya halatta jininsa, amma ga shugaba shi ma. Na uku, wala tasriku, kar ku yi sata. Na huɗu, wala tazinu, kada ku yi zina. Wannan abubuwan guda huɗu idan kun yi su za ku tsira, idan kun guje mu akasinsu za ku tsira. Wannan hadisi isnadin shi sahihi. Wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Hashim ibn al-Qasim, ga waɗansu ayyukan da aka bayyana cewa za su sa mutum ya tsira, dukansu a ciki ba su ne kalmar shahada ba, ayyuka ne. wannan kuma daga Abubakar shi ma dan gidan Abu Asim Abubakar ibn Abi Shayba daga Hashim ibn al-Qasim al-Laythi al-Baghdadi shi kuma daga Shayban ibn Abdurrahman kenan daga Mansur wannan ibn al-Mu'tamir daga Salim ibn Abil Ja'ad daga Salama ibn Nu'aym wa kana min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ka gan shi ne shine Salama ibn Nu'aym ibn al-Ashja'i ya kasance sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace mallaki Allah tabaaraka wa ta'ala la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wanda ya gamu da Allah ubangiji madaukakin sarki yana da imani baya shirka nabi sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna ko kuma ya ma shiga aljanna qultu sai nace ni salamatu dan nu'aym kenan wa in zana wa in sarq irin tambayan abu zarri koda yayi zina koda yayi sata qala wa in zana wa in sarq wannan hadisi ya imam shi ibn abi asim din ya fitar da shi a cikin al-ahad wal masani haka na al-fasawi a cikin tarikh din sa haka na imam bukhari a cikin tarikh din sa haka na ahmad dan hanbali a cikin musnad da kuma tabarani a cikin al-mu'jamul kabir isnadin shi tabbatacce ne rijaluhu rijalul imam muslim shi ma yana tabbatar da cewa waɗannan ayyuka suna cikin ayyukan imani wa haddathana shafi'i qala haddathana abdullah ibnu raja wannan shafi'i kamar yadda muka sha faɗa wani cousin ne na imam shafi'i shi kuma daga abdullah ibnu raja'in haddathana ubaydullah ibnu umar an ali ibnu zaid ibnu judan wanda da'ifi din nan an yusufa ibnu mihran yusuf ibnu yaqub ibnu mihran al-anmati al-faqih an ibnu abbas shike riwaya daga saidi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa lafiya da mahaifinsa qala yace qara'na hadhihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun karanta wannan aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq akaranta ma annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta cikin suratul furqan da Allah yake cewa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar da kuma wadanda ba sa kiran wani ubangiji tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq ko ba sa kashe ran da Allah ya umarta da atsare sai da gaskiya kamar yadda muka ji a wancan hadisi cikon ayan shine wala yaznuna wa may fa'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fiha muhana sai aka kara da wannan fihi kai ko fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima Allah yace wala yaznuna kuma ba sa zina wala wa may fa'al dhalika wanda yake aikata waɗannan abubuwan yalqa asama zai gamu da bane yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati za a nullinka mai azaba ranar al-qiyama wa yakhlud fihi muhana kuma zai wanzu a cikin wannan azaba yana matsayin wulakantacce to mu kalla da kyau jama'a zaka ga waɗannan laifukan banda kiran wani koma bayan Allah shine shirka amma aka ce da kisan kai da zina su biyin masu yin su za su dawwama su ma'auta to sai zama aya tana da tashin hankali ga sahabbai shine Ibn Abbas yake cewa falamma fama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fariha bi shay'in qattu farahu bima biha wa farahu bi inna fatahna laka fatan mubina da aka saukar da istisna in cewa illa man taba ko haka ne wa amana wa amina wa amila amalan salihan sai dai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat waɗannan mutanen wanda da yayi shirka da yayi kisan kai ko da yayi zina duk munin laifukan nan indai har ya tuba ya dawo yayi aiki nagari to laifukan ma sai Allah ya juya su zuwa lada ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat Allah ya ce wa kana Allahu ghafurar rahima Allah mai tsananin gafara ne rahama a ce bayan ya ma gafarta ma ba a bar su kuma a matsayin lissafin laifi ba sai a yi ma mishi kwambatin ɗin su su koma ayyukan lada ka ga lada bisa lada ke to sai annabi sai sayyidina ibnu abbas yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da waɗannan ayoyi suka sa tufuqan ban taba ganin yayi farin ciki da wasu ayoyi kaman farin cikin shi da waɗannan ba da kuma farin cikin shi akan saukan inna fatahna laka fataha mubina idan yake isnadin kamar yadda muka ji isnadi ne mai rauni saboda ali ibn zaid ibn judan wanda yake mai rauni ne a cikin wannan isnadi wallahu a'lam وحدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا ابن زياد عن كليب ابن وائل قال حدثنا ابن عمر قال كنا نحب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دق إبراهيم بن حجاج ابن زيد السامي شكما دق ابن زياد واتو أبنن كينان أبان ابن زياد shi kuma daga Kulayb ibn Wa'il ibn Bayhan At-Tamimi Al-Kufi At-Taimi Al-Kufi shi kuma yace daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa yace kunna nujibu mun kasance muna ganin cewa li ahlil kaba'ir nar muna ganin cewa duk mai aikata mummunan laifi dan wuta ne mun kasance muna ganin masu aikata munanan laifi wasa da sallah cin amana cin riba zina shan giya caca kisan kai wanda ibnu abbas yake cewa sun kusa da 70 fiye da kusancin su da 7 din nan ko ibnu sudin kai afwan to yace muna ganin duk mai aikata haka kawai dan wuta ne da ya mutu wuta za shi kawai har sai da Allah ya saukar da wannan aya tiskisotin nisa'i ga manzo alaihi salatu wassalam fadin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله بايا غفرتوا idan mutun yayi masa shirka ya mutu bai tuba ba amma Allah yana gafarta kuma bayan shirka ga duk wanda ya so nan da aka ce Kulayb ibn Wa'il ga wani ta'aliki ne na Ash-Shaykhul Albani yake cewa shi wannan malami yace ja'a fil asli haddathana ibn Raja' ibn Kulayb an Wa'il haddathana ibn Amr yace qala shaykhu nasir wa hadha tashifun fahishun wannan tashifi ne mummuna huwa aswa'u tashifin ra'aytu fi nisbatil kitab shine mafi muni domin kace hadathana ibn raja maimakon ibrahimu ibn al-hajjaj ko mun gane ibn raja ibn kulayb an wa'il hadathana ibn amr maimakon ibn umar can kuma Kulayb an Wa'il maimakon Kulayb ibn Wa'il can kuma wato ibn Ziyad ya koma ibn Raja yace ban ga tashifin da yake wannan muni a cikin tafin nan yace hatta al'ana har yanzu da nake tahqiqin nan wato kafin ya ƙara sakin yace wa qad sahatuhu min kutubir rijali wa bi khasatan tahdhibul kamal lil hafid al mizzi yace kuma na koma ne da tafan mazaje na kokari na gyara kuskuren musamman littafin tahdhibul kamali na al-hafid abul hajjaj al-mizzi yace fakar saka fihi bi isnadihi an ibrahim ibn al-hajjaj as-sami bi sanadihi fil kitabi an ibn umara hadisan akhara saboda ya kawo isnadin yadda yake dinnan da wani hadisi fasada ne zalika musadatan kubra ala tasihi jazawallahu khairan ala albani ce Allah ya saka ma muzida al-khairi sanadiyar wannan isnadi da ya kawo cikakke da haka na gyara wannan kuskuren qultu shi ma malan wannan aljawabira sai yake cewa wajazallahu shaykha nasir khairan ala hadhihi alfa'ida alqayyima to kuma muna ƙara addu'a Allah ya saka ma nasir ne albani da alkhairi kai ma malan jawabira Allah ya saka maka alkhairi akan wannan fa'ida yace atallahu fi umrihi bi sihhati wal afiya wannan itirafi ne da falalar wanda yake gaba da kai a falala yace to daga nan inji Abdullahi dan Umar fa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nujiba li ahadin min ahlin dini annara daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu cewa wani dan wuta ne indai musulmi ne to ba a cewa dan wuta ne yana nan a musulmi idan mutumin kirki ne a mai fatan alkhairi ba a amuntu daga Allah na iya kama shi da wani laifi ba idan mutumin banza ne ai mishi a tsoratan mishi laifukansa sanan ba a cire rai daga yana iya samun rahmar ubangiji a wata ke mai fadi ba wallahu a'lam wannan hadisi ne sahihi isnadin sa thiqatu ne ga baki ɗayan su ibnu ziyad din san da aka ce yana iya zama aban ibnu ziyad ina iya zama kuma Abdul Wahid ibn Ziyad, wallahu alam. Wa haddathana Isma'il ibn Musa, Isma'il ibn Musa al-Fazari ke. Hadisan shi na cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Bukhari ma a cikin Khalqu Af'alil Ibad. Qala haddathana Saif ibn Harun Saif ibn Harun al-Barmaji an Isma'il ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah qala Jarir dan Abdullah al-Bajali wannan sahabi kyakkyawa da ya musanta a karshe din yake cewa baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala muslima bai'at alaihin nisa'u mu ma maza mun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a ne kamar yadda mata suka yi mu bai'a kamar yadda Allah ya ambata ya annabiyu ayyuhan nabiyyu za ja'akal mu'minatu yubai'unaka ala Allah yushrika billahi shay'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydina aljuhunna Allah ya ce bai'ilahunna ko wastaghfirlahunna Allah zuwa ƙarshen ayar to haka maza su ma ala Allah yushriku wala yazunu wala yasruku wala yatina bi buhtanin ko mun gane shine ma'anan alama bai'at alaihin nisa'u faman mata minna wa lam ya'ti minhunna shay'an wanda ya mutu bai saki wannan laifafukan ba yau annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa akan cewa ba zai ƙara shirka ba zai ƙara shan giya ba zai ƙara sata ba zai ƙara zina ba wanda wannan abubuwan da duk ana yin su a jahiliya sai mutum ya amsa cewa ba zai saki ba kuma da gaske yake yi to idan Allah ya ce muke shi bai saki din ba da gaske shikenan ya tsira idan kuma Allah ya jarabce shi ya saki yi shine magana da ake anan cewa wa man mata minna wa ata minhunna shay'an okay wancan da minal hul janna ya aljanna ta samu gare shi wa man mata wanda ya mutu minna cikin wa ata minhunna shay'an alhalin ya aikata wani laifi cikin waɗannan fa uqima alaihi alhaddu aka zo da shi gaban mutane aka yi masa haddi wala shahada azabahu ma ta'ifatu minal mu'minin fa huwa kafaratu lahu to wannan azaba da aka mai ta duniya ta bulala ko yanke hannu ko jifa ko kisa ta kankare mishi zanubin wannan laifin kuman mata wa ata bi shay'an minhunna wanda ya aikata wani sashi na waɗannan laifuka kuma ya zo ya mutu fasatarahu alaihi sai Allah ya oye asirinsa mutane ba su taba sanin yayi ba Allah ne kawai ya san yayi fa alallahi hisabu al'amarin shi na ga Allah karkace mishi dan wuta karkace mishi dan aljanna karka shiga cikin lamarinsa dan wani wanda aka sani a matsayin mashayi ko mazinaci ko dan caca ko mai saba wa iyaye ko mun gane ko rakakken barawo ya mutu karkace dan wuta ne indai musulmi ne yana nan a matsayin musulmi kuma al'amarin shi na ga Allah ka zauna lafiya in kai haka matsalar taka ce ba ta shi ba kai ne ake so ka fita shi ya riga na shi ya wuce in ko ka ce dan wuta ne ko ka ce dan aljanna ne wannan ba zai canza matsayin shi a wurin Allah ba kuma zai kare ka da komai ba sai dai ya rage ka da naka imanin shine kai shigege a cikin abin da ba a baka dama ka shigege a kansa ba al'amarin shi na ga Allah duk waɗancan hadisan na wa'idi da aka yi game da waɗannan laifukan suna nan shi yasa mu ake tsoratan mai su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabbai cewa Allah yayi alƙawarin duk wanda yake shan abin maye ranar lahira sai Allah ya shayar da shi wa usaratu ahli jahannam wato tarin diwan mugunyar ruwan wankin jamban yan wuta shi za a shayar da shi kaga wa'idi ne wannan Allah yayi wa'idi ga masu zina yayi ga masu saba wa iyaye yayi wa amma dukkan suna nan a matsayin musulmai to fa amruhum ila Allah wanda ta bayyana mutumin kirki a mashi fatan alkhairi ba a amuntu akan cewa ya tsira ba wanda ta bayyana cewa mutumin banza ne a tsoratar mashi azaba Allah ba a cire rai akan cewa Allah zai yafe mishi shine abinda mai dawo ya faɗa a takeice ko cewa wala nashhadu li ahadin mimman mata min ahli alqiblati bi jannatin wala nari illa man shahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallam aw kama qala ba ma cewa wani da ya mutu cikin masu kallon alqibla suna sallah ba ma cewa dan wuta ne ko dan aljanna sai wanda annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam to da kai da mutun ya dauki wannan ya dauki aqida tsakatsaki wasatan kuma ya zauna lafiya Allah ka tsare mu daga zangayi da shishigi wannan hadisi isnadin shi da'ifi saboda Saif ibn Harun wato maqbuli ne ko kuma da'ifi sai da Ibn Hibban ya kawo sa magana akan sa amma dai matanin yana da shawahidu da suka tabbata da shi wa da sanal hauti shine Ahmad ibn Abdul Wahhab ibn Najd kenan qala da sana baqiyatu ibn al-Walid al-Mudallis kenan an Safwan ibnu Amr, Safwan ibnu Amr ibn Haram As-Saksaki, qala hadathana ibnu Jubair ibnu Nufair, Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair Shida wa Shuraih ibnu Ubaidin ibnu Shuraih al-Hadran, an Amr ibn al-Aswad qala, Amr dan Aswad yake cewa tabi'i ne, qala kharaja min manzilihi wa kharaja Abu Darda wa huwa yaqul, yace ya fito daga gidansa sai ga makwabcinsa malam Abu Darda cikin sahabbai, Allah ya kara musu yadda, ya fito yana cewa wali man khafa maqama rabbihi jannatan fa dhakara annabi sallallahu alaihi wasallama wa inzana wa insara, yana cewa wali man khafa maqama rabbihi, duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa jannatani, yana da aljanna guda biyu, fa dhakara annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ya ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce wa inzana wa insara, wanda ke da wannan siffa ta jin tsoron gamuwa da ubangijinsa, imani kenan da aiki na gari, amma kuma yayi wasu ayyuka laifuka koda ta kai ga zina ko sata, to zai tsira insha Allah inda ya mutu da imani. Wannan isnadi shi ma yana da rauni saboda bakin su dan Walid mudallisi ne yayi anana, Imam Ahmad ya rawaito shi da Nasa'i a cikin Kubra, haka nan kuma Imam al-Bukhari ya rawaito ta hanya daban cikin sahih dinsa zuwa ga Abu Darda ta hanya Abu Salih, wallahu a'lam. Malai sake cewa hadathana al-Hasan ibn al-Bazzar qala hadathana Yahya ibn Abbad qala hadathana Sa'id ibn Zaid hadathana al-Ja'd ibn Dinar Abu Uthman qala hadathana Sulaiman ibn Qais ibn al-Yashkuri al-Awar qala sa'altu Jabir ibn Abdullah daga al-Hasan ibn al-Bazzar al-Hasan ibn al-Sabbah ibn Muhammad Abu Ali al-Bazzar al-Wasifi malam su Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi shi kuma yace hadathana Yahya ibn Abbad Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair ji kabla da Zubair ne akwai kuma Yahya ibn Abbad ibn Shayban ibn Malik al-Ansari shi kuma jikan Shayban wannan shi wani tabi'i ne daban shi kuma wannan shi kuma yace daga Sa'id ibn Zaid daga Al-Ja'd ibn Dinar daga Abu Usman al-Basri kenan wannan ya hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sauransu shi kuma yace hadathana Sulaiman ibn Qais al-Yashkuri al-A'war malam Sulaiman dan Qais Al-Yashkuri ya ba mu hadisi tabi'i ne shi yace sa'altu Jabir ibn Abdullah na tambayi Jabir dan Abdullah hal kuntum tarawna adh-dhunuba shirkan shin zunubi kuna ganin shirka ne fita musulunci ne fa qala yace ma'adallah muna neman tsarin Allah daga wannan karatu din na irin nan kalakatu ma kunna naz'umu anna fil musallina mushrikan wa maganin cewa akwai wanda yake sallah kuma a ce saboda yana wani zunubi ya zama arni wa ma kafirta musulmi ba ma kafirta mai sallah wannan hadisi isnadi ne kyakkyawa wanda yake ya tabbata insha Allah wa hadathana Muhammad ibn Iskaf qala hadathana Uthman ibn Umar qala hadathana Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid ibn Jud'an kana an Ubaydillah ibn Abi Utba an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadallahu alaihi al-khulud lam yakhruj minha wannan isnadi shi ma yana da rauni saboda Ali ibn Zaid ibn Jud'an sannan shehin malamin da wato Muhammad ibn Iskaf da Uthman ibn Amr duka ba a samu tarjuma su ba a gane su waye su amma dai abin da hadisi yake cewa man qadallahu alaihi al-khulud wanda duk Allah ya kaddara mashi wanzuwa a wuta lam yakhruj minha wannan bai fitowa daga wuta in ya shiga wuta shikenan khalidina fiha abada sune kafirai kenan ubangiji Allah ka tsare mu malam ya gama da bayani akan murji'a kar mu manta yanzu yana mana fashin baki ne akan kungiyoyin bid'a ya fara da tirakun su guda hudu ko yayi magana akan wacce ce ta farko ita ce khawarija sune yan kalakatu yan boko haram yan tatsine yan daukan makami yan kafirta kowa yan kisa da sauran aqidunsu da muka ji waɗannan sune khawarij sannan ya dauko ta biyu tace almurji'a wanda aka yi cewa murji'a wato akasin khawarija ne musamman ta fuskar hulɗarsu da shugabanni su khawarija ba sa biyayya ga masu mulki kullun su da masu mulki fito na fito ne su kuma murji'a su kuma suna da mutlaqut ta'a ga masu mulki kamar da Ibn Taymiyyah ya bayyana hasali ma su ne suke ba wa masu mulki dama cewa duk abin da suka yi ba komai Allah ya yarda suna gama musu da cewa kamar da Allah ya ce inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa hukum wannan nasi bil haqqi la tattabi'il hawa. Duk abin da kake ganin gaskiya ne kaje ka hukunci da shi, kai dai kaka bi son zuciya. Saboda a gurin su shugabanni suna da mutlaqu ta'a, duk abin da suka yi daidai ne ba sa yi musu inkari, ba sa yi ganin kuskuren shugaba. Sun fiyawa a cikin mutanen Sham, amma mutanen Sham sun samu ɗabi'a ta wannan biyayya makauniya ga shugabanninsu. Kamar da su kuma Rafida da Khawarija suka fi yawa a Iraki, wanda su kuma dama garin ‘yan taurin kai ne da ‘yan ta da ƙaya baya, da aka suka yawaita a nan. Iraki ita ce tushensu. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yankin, ya ce daga nan za a samun fitintunu su dinga tasowa a cikin al’ummata. To yanzu ya gama magana a kan wannan ƙungiya ta biyu, ita ce Al-Murji'a. Ka ji daga cikin aƙidunsu akwai wato cewa imani shi ne gazgatawa kawai a zuci ba sai da aiki ba, da kuma sassauci a kan wato duk wani laifi su ce babu komai in dai kana da imani, sai kuma mutlaqu ta'a ba tare da bin ƙa'ida cewa in an yi umarni da abin da ya saɓa wa Allah ba za a bi ba. Su abinsu duk umarnin shugaba to ba saɓa wa Allah ba ne, ko da ya saɓa wa dokar Allah su abinsu daidai ne. Wannan su ne Murji'a na biyu kenan. Sai ya ce babun fi zikirin Rafida azallahumullahu, babi na uku a wannan jeren giya ta babukan batu akan ‘yan bid'a shine ambatar Rafida, ya ce Ubangiji Allah kaskantar da su. Shine wato shine yanzu turke na uku kenan. Rafida kamar yadda aka shafaɗa shi ne wani extension ne, wani development ne a cikin wata bid'a wadda da mai sauƙi ce. Ita ce akwai masu ƙauna da soyayyar Sayyidina Ali radiyallahu anhu, wanda a cikin ƙudurinsu suna ganin ya fi Sayyidina Uthmana cancanta ya fara yin halifanci kafin in an zo Uthmana ɗin ya yi. Wato suna ganin daga Umar to Sayyidina Ali ne ya kamata. To wannan shi ne asalin nawat na buzur na shi'anci, wanda wannan shi ne ake kau da kai, ra'ayi ne kawai na siyasa, ba a cin diddigen mai shi, amma dai ana ganin ba daidai ba ne. Irin sai za ka ji ana cewa akwai malaman hadisi ‘yan shi’a, akwai su irin waɗannan. Ana nan sai wasu shi’anci na sai ya wuce nan, sai suka kai ba ma Usmanu ba, ai har da Abubakar ɗin da Umar ɗin ma. To wannan yanzu ya fara zama ghalin fi tashayyu, ghalin fi tashayyu, da gwargwadon yadda ya guluyi, da gwargwadon da za a mu'amalance shi. Ko dai fifita Aliyu ɗin kaɗai, ko kuma har ya fara da sukan lamirin waɗancan. Da zaran ya kai ga sukan lamiri, ya fara fita daga tashayyo, ya kuma rafdu, shine yana yarfe sahabbai, bai yarda da su ba, sai ya fara cin mutunci da ɓatanci da sharri ga waɗancan sahabbai da kuma wasunsu, irin su Mu'awiya, irin su Aisha da makamantansu. To wannan ya zama Rafid. Waɗannan su ne ‘yan shi’a irin waɗanda muke da su a wannan zamanin. Galibin ‘yan shi’a na wannan zamanin duk ana ce musu shi’a, amma Rafida ne. A ilmance an tantance cewa wannan ita ce aƙidar galibinsu. ‘Yan shi’a na Iran, ‘yan shi’a na Lebanon, ‘yan shi’a na Najeriya, ‘yan shi’a na Ghana, ‘yan shi’a na Saudiya. Akwai su a Madina ma, akwai anguwa musamman. Za ku sha tunawa, Malam Albani ya sha faɗa, ina taɓa zuwa har anguwan na je na gan su wallahi. A wani lokaci da muka taɓa zuwa wata umara, mun je yawace-yawace na ganin gari, muka ce waina ne inda ake cewa anguwan ‘yan shi’a ɗin ne. Wani ya kai mu ɗan tasi, ba zan iya tuna sunan anguwan ba yanzu. Ga sun da ka gan su dai ka ga ‘yan shi’a da matansu masu yin baƙaƙen hijaban nan da sauransu. Aka ce ai duk lalata da kasan ‘yan shi’a suna yi, to ana yin ta a anguwan. Kuma a Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai kawai saboda an fi ƙarfinsu a hukumance, babu an fi su yawa, ba su da murya ba yadda suka yi, amma dai suna nan da ƙudurin a cikin ƙwaƙwalansu. To da Lebanon da Suriya da Iraki da Kuwait da Iran da nan Najeriya da Ghana, ƙasan Ghana ma fi su Najeriya ‘yan shi’a, domin a Ghana har jami'a suke da ita. Mu nan saboda Allah ya jarabce mu ne da wani babban kasar gumin jahili cikin shugabanninsu, shi yasa ake ganin kamar nan ne cibiyarta. To alhamdulillahi dai ba cibiyarta ba ce nan, sai dai su ta buga-bugarsu, Allah ya fi su, Allah ya tsare mana addininmu. To waɗannan irin ƴan shi'an nan na yanzu masu yin tattaki, masu sa baƙaƙen kaya, masu nunkufarci, masu komai ko faɗuwa za su ce ya Husaini, masu sukan su Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar da sauran sahabbai, waɗannan rafida ne kuma zindiƙai ne ɓatattu ne. Aƙida ce ta zindiƙanci, mummunar aƙida ce daga cikin aƙidu mafiya matsala har a cikin aljanu. Har a cikin aljanu kamar yadda Ibn Kathirin ya ruwaito a cikin tafsirinsa, wani aljani wanda yake zuwa yana cin abinci idan an ajiye a wani gida, an aje kwana abinci sai a ga abinci na raguwa. Sun yi magana yana amsa magana ba sa ganin shi. Idan yake malami ne mai gidan sai ya tambaye shi ya ce, to wai razi Allah yana cewa kuma kun ce kuna tsarai ka kidada. Wa anna min masalihuna min hadhihi al-ardi kuna tsarai ka kidada. Wai abin yake ne a wajen ku, yace ai muna da kungiyoyin bid'a ne irin naku. Muna da Rafida, muna da Khawarija, muna da kaza kaza a cikin mu. Yace to wanne ne suka fi shari'a a cikin ku? Yace Rafida mana yadda suka fi shari'a a cikin ku mutane, mu haka a cikin mu sun fi shari'a. Yana cikin tafsirin Ibn Kathir. Saboda haka mummunar aqida ce wanda take sa mutum ma shi kanshi bai jin daɗin rayuwar shi ba. Duk wanda ya shiga shi'a ta shige shi, za ka ga farin ciki ma wahala yake. Wai annashuwa ma wanda suke fuska ma wahala take. Kullu a cikin bakin kaya, kullu a cikin bakin tunani, bakin manufa, kullun nunkufarci da sauran abubuwa. Sannan su ne kuma da suka zo suka raya abin nan auren muta'a, wanda bayan an riga an gama sabanin da raya akan shi, an yi ijma'i akan cewa ya haramta, suka zo suka dawo da shi tare da cewa su waɗanda suka yi a baya cikin tabi'ai da wasu ma cikin sahabbai sun yi ne a matsayin fahimtarsu ta ƙashin kansu, ba matsayin aƙida wanda suke tamayuzi da ita da wasunsu ba. Kamar misali yanzu Abdulaziz ibn Jurayz, yazo a cikin tarihinsa a cikin Sirrul Alamin Nubala cewa ya yi mutu'a da mata sama da 70. Saboda haka da zai mutu ya tara ‘ya’yanshi maza ya ce, to da wance duka zawarawa ne, na taɓa aurensu na mutu. A kada wani ya ce yana so a thank you mana ka ba hukun minan da sa'i. Amma bai taɓa yin fatawa ko ya ce addinin shi ba ne, ko ya mai da shi tambari. Ko mun gane mutanen Makka da dama suna yi kamar yadda aka sani. Saboda haka su suka zo yanzu suka mai da shi addini, da shi suke tamayuzi da mutane, suna yin shi sosai. To haka kuma waɗannan abubuwa da suke na maukibinsu na fasa jiki da zubar da jini a ƙasashe ga sunan irin su Pakistan da India da Bangladesh da sauransu, inda suke da yawa masu wannan rashin kan gadan. Allah ya tsare mu daga ainihin wato sharrinsu. To su ne malam zai fara mana bayani a kansu da zarginsu. Ya ce babu ma ja'a fi dhammin rawafid, kaji ya ce azallahumullah, ubangiji Allah ya ƙaskanta su. Qala hadathana Abubakar ibn Abi Shayba, qala hadathana Yazid ibn Harun, qala hadathana Yahya ibn al-Mutawakkil Abu Aqil, qala hadathana Kathir ibn Isma'il an Ibrahim ibn al-Hasan an abihi an jaddihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wannan isnadi duk da yake isnadi ne mai rauni, saboda Yahya ibn al-Mutawakkil da shi da malaminsa Kathir ibn Isma'il dukansu masu rauni ne kamar yadda malamai suka nuna a cikin littattafai na Jarh wa Ta'dil. Al-Imamu Abdullahi dan gida Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan riwaya a cikin Zawaidul Musnad, hakanan Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, sannan Al-Khatib al-Baghdadi a cikin Al-Muwaddih da kuma Bukhari ya kawo shi a cikin tarikh dinsa. Abinda hadisin yake cewa shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yace yakunu qaumun yusammawna ar-rafida, za a yi wasu mutane da ake ce musu rafida, yarfuduna al-islama, suna watsi da musulunci. Wannan da gaske aikinsu ne, amma hadisin a ilmance bai tabbata ba. To kaga bambancin ahlus sunna duk wasu tafarki kenan. Yanzu wannan hadisin ai zai bamu wani ƙarin point ne ko? Amma ahlus sunna ba za su ce tunda bari a lullube a ce ya inganta, ai ta wallahi wallahi akan shi. Yayin da duk wata ƙungiyar bid'a ko wanta ga wani hadisi da zai goyi bayan manufarta, to babu ruwanta da ya inganta ko bai inganta ba, za ta riƙe da shi ta tashabbath bi, za ta riƙo da shi. Amma ahlus sunna ba sa farin ciki da abin da zai goyi bayan fahimtar su idan bai inganta ba. Ba sa tadlisanci, za su ambaci rashin ingancinsa saboda amanar ilimi. Wallahu a'lam. Malai sake cewa haddathana Muhammad ibn Ali ibn Maimun, qala haddathana Abu Sa'idin محمد بن أسعد التغلبي قال حدثنا أبثر ابن القاسم أبو زبير عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا إسناد الشمامي رونيني محمد ابن أسعد التغلبي محمد ابن أسعد التغلبي هنا دروني هكذا كما واتم أبثر ابن القاسم shima akwai maganganu a kansa saboda haka isnadi ne wanda yake shima wannan akwai rauni game da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ji sayyidina Ali yace Annabi ya ce sai aki ba'di qaumun lahum nubdhun yuqal lahum rafida fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa innahum mushrikun qultu ya rasulullah mal alamatu bainahum قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على اصحابي ويشتمونهم كجاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي سياتي بعدي قوم لهم نبذ زاي وسو متاني ابايانا ودان دي سكي ان تواري زاس زما ماسو واتسي دا حنيه دا اكي تيكي سو كوما جيتي ان تواري دين دا كان ساكا سكي كو سنن يقال لهم الرافضه sunansu shine rafida fa idza laqitumuhum faqtuluhum nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga mara su ku ta kashe su fa innahum mushrikuna domin kafirai ne mushrikai ne qultu ya rasulullah sai ni sayyidina Ali nace mal alamatu fihim da ya za a gane su sai annabi ya ce musu yaqribunaka ima laysa fika kai aliyu za su zo su tamanna maka falalar da ba taka ba za su dinga yabanka da abin da ba falalarka ba wa yat'anuna ala ashabi sannan su dosa suka sahabbaina wa yashtumunahum su dosa tsindima musu zagi kamar da muka fada isnadi ne mai rauni a cikin sa akwai Muhammad ibn As'ad at-Taglibi wanda su Uqayli da Abu Zur'a suka ce munkarul hadith dan haka wannan ma inda ma'anarsa tana bayyana abin da yake aikace shine dabi'a da ta'adar rafida amma dai ba zai zama hujja مرفوعيا زوا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malai sai ke cewa wa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Bakr ibn Khan ibn Khunais qala haddathana Sawar ibn Mus'ab to Sawar ibn Mus'ab shima maturuki ne haka nan Bakr ibn Khunais shima da ifi ne da ya da mutaba'a kaga wannan isnadi shima mai rauni ne an Dawud ibn Abi Auf an Fatima binti Ali an Fatimah al-Kubra daga Fatima bintu Ali igin sayyidina Ali ce radiyallahu anha daga Fatima babba an Asma bintu Umayis wata Fatima da ake ce mata al-Kubra ita wata riwaya daga Asma bintu Umayis an Ummi Salama qalat Ummu Salama tace kanat laylati wata rana ranar girki na wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama indi nabi ya kasance a daki na faja'at ilayya Fatima musallima sai Fatima iyassa radiyallahu anha tazo ta gaishe ni fatabi'aha aliyun farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasuhu faqala sai sayyidina ali ya bita sai wato da yana gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke dama gida dai suke sai suna tattauna tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta shigo ta tare da mijinta da babanta da matar ubanta ko sai ta gaishe su sai ta fita sai mijin sai ya tashi sai ya bi sawunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle shi ya ce abshir ya ali ina maka bishara ya kai aliyu anta wa ashabuka fil janna da kai da mabiyanka duka yan aljanna ne illa inna mimman yaz'amu annahu yuhibbuk sai dai fa sani da cewa a cikin wanda za su dingari ya cewa su masoyanka ne a cikin su akwai qaumun wasu mutane yarfuduna alislam masu yarfar da musulunci yalfudunahu suna fadan shi da baka ko suna furzar da shi da baki amma babu shi a zuciyarsu yuqalu lahumur rafida ana ce musu yan shi'a rafida fa idza adraktuhum fajahidhum idan ka riske su to ka yaƙe su kai gwagwarmaya against them fa innahum mushrikuna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushrikai ne ya sake cewa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mal alamatu fihim da ya zan gane su qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashhaduna juma'ata ba sa zuwa sallar juma'a wannan ma dabi'a suke yau wannan da yake cewa yuro na nan zaria ba sai da yake sallar juma'a ba a garin nan balantana Abuja ko a ina ne. Haka masu zuwa kasashe sun ba da labari da irin Iran da birananta da sauransu, duka ba a damu da Juma'a ba, domin cewa ake sai Mahdi ya dawo sannan Juma'a ta waje ba. Wala jama'a, haka nan sallar jami'i, babu ruwansu da sallar jami'i. Tunda din shi aiki zaka bai damu a kira azhar yadda kowane musulmi zai je masallaci ya salla, ko ta karfe 1 ko ta karfe 2 ko ta izala ko ta gargajiya, amma dai sai yayi din musulmi dai na Allah. Ba a kiran azhar ya kwanta, ba a kiran la'asar ya kwanta, magariba ya kwanta, isha ya kwanta, asuba ya kwanta, zai tashi ya salla. Amma shi a barunsu sai abin da ya sauka kawai, ko in ganin idan mutane eh sallar gidan biki ko kuma dan taqiya, amma ba ka ba abin da ya dame su, an ta sabga su kawai, sallah ba ta cikin lissafin su. Wa yat'anuna fis salafi, da kuma sukan magabata, duk da an ambaci sahabi ko an ambaci wani malami cikin magabata, kokarin su shine su ga sun saukar da girman sa, kokarin su shine su ga cewa sun lalata mutuncin shi a idan mutane. Wannan yana cikin dabi'ar su da al'adar su. Idan baka mai da muka ambata, duk waɗannan isnadojin suna da rauni, ba za su yi akan sa matsayin hujja ba. Amma dai malam yana mana bayani ne akan wasu daga cikin siffofin su, wanda mu ma da muke rayuwa a yanzu muna ganin siffofin mun san da su. Duk haka siffofin ba abin inkarin tabbatuwar su bane ga haƙƙin su, eh ba za a inkarin siffofin ga haƙƙin su ba, tunda da gaske ne suna da wannan siffofin. Za mu saurara nan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.